da yake magana a wani taron manema labarai a nan Accra, ministan labarai Kojo Fano Nkrumah ya ce hadarin kasar Ghana ya dade karuwa a dalilin bude iyakokinta na iska da waɗannan kasashe. Yace
the government of Ghana has taken note of a new wave of coronavirus infections.
Gwamnatin Ghana na lura da sake bullan cutar coronavirus a wasu sashe na duniya, musamman Turai, Amurka da Asiya. Kasashe a wasu sashe na Turan sun samu sake bullan cutar COVID-19 bayan tarin su sun yi nasarar kawo saukin yaduwar ta ɗan watanni da sun ka gabata. Masana kimiyya kuma sun ba da rahoton cewa kasashe kamar Faransa, Ingila, Spaniya, Poland da Netherlands yanzu haka na fama da abin da suka kira zagaye na biyu na mafi tsanani da ban tsoro na cutar, kuma sun soma ɗaukan matakan kawar da ita. Gwamnatin Ghana ta gane cewa a wannan lokaci an bude iyakokinmu na sama wajiragen wasu ƙasashen nan, abin da ke ƙara tsananta haɗarin da muke ciki. Nakan haka yasa gwamnatin Ghana za ta koma ga tsatsauran bayewa ƙa'idodi da aka gindaya wa jiragen da ke shigowa ƙasar makonni biyu da sun ka wuce da an ka buɗe tashan jiragen sama. Za a gudanar da wannan tsatsauran sa ido, kuma za a ci gaba da yin gwajin sau biyu da ake yi yadda za a tabbatar hatsarin da ke akwai a Turai an kauda yi wa kawo mana su.
At the same time, while doing this, we continue to strictly observe the
development. Wannan lokaci za mu ci gaba da tabbatar da ci gaba da ake samu a nan kasar, wanda shine zai bari a san ko Ghana za ta amince da haramci ko matakan tafiye-tafiye na waɗannan ƙasashe. Sai dai a ganin Dr. Maryam na asibitin koyarwa na Kwallebu, inda gwamnati ya fi kamata ta tsananta ne bin ƙa'idodi a nan gida, tana mai jaddada abin da shi ne ya fi kamata a yi a samu dacewa.
Ina ganin kafin ma a bude borders, from statistics ya nuna cewa transmission now from local transmission nan na da higher as compared to wadanda suka kawo cutar suka fito da shi from Europe, US, other countries. Isa kulle border ko bude border other countries ba yirayi da government kaman wannan ne ya affect mu. Mazon ka duba statistics din nan, from person to person da ba su yi tafiya ma su je wani garin nan was higher than wadanda suka kawo cutar nan from an other country. Isa if anything ba ya kamata mu solidify protocols na muka put in place na nga within the country, wearing of face masks, washing hands, using sanitizers and all that, instead of mu focus kan borders na wannan nan, even though yes eventually yeah have an effect on the total number of active cases in them, but local to local transmission na kuma is still on the rise.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.